A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mab'uuts rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi. Yau Litinin 23 da watan Rabiul Akhir shekara ta 2444 wanda ya dace da 21 da watan 11 shekara ta 2022 miladiya. Zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka Al-Muqiza na Al-Imam Az-Zahabi cikin ilmin Mustalah al-Hadis. Mun kare satin da gabata mun tsaya mun kare Adabul Muhaddis da wasu lamurra wanda suka shahi tartibun Huffaz. Yau zamu tashi fasulun fasali, wasu wani fasali ne daga nan har zuwa karshe abinda zai ambata wani abin da ya shahi ilmur rijal. Abinda ya shahi ilmur rijal ne zai ambata. Yace asiqatu man wasaqahu kaseerun wa lam yudha'af. Siqa shine wanda jiyawa daga cikin malamai sun ingantar da shi, sun kira shi da siqa, kuma ba a samu wanda ya raunana shi ba. Wa dunahu, wanda ke kasa da shi kuma man lam yuwassaq, wanda ba a siqanta shi ba, wala dhu'ifa, kuma ba a raunana shi ba. Ba a samu wanda ya siqanta shi ba, ba a samu wanda ya raunana shi ba. To wannan shi tsaka-tsakiya ne, bai kai wancan siqakin ba da aka siqanta. Fa in khurija hadha hadith, fa in khurija hadith hadha, shi wannan ba wanda ba a wasaqakin ba, ba a raunana ba, inganta ba, idan an huddo hadisin shi fi sahihaini cikin Bukhari da Muslim, fa huwa muwassaqun bizalik, wannan kawa tawsiki ne, wannan kadai ya wadatar mishi a kira shi da siqa. In ya husun huddo mishi cikin al-usul, al-usul ba cikin ash-shawahid wal mutaba'at ba. Wa in sahaha lahu misl at-Tirmidhi, idan wani kamar al-Imam at-Tirmidhi ya sahaha shi, ya ce wa na siqa ne Ibn Khuzaimah da Ibn Khuzaimah, fa jayyidun aidan, shi ma hadisin shi jayyid ne. Wa in sahaha lahu ka dara kudini wal hakim, idan an samu kamar dara kudini da hakim sun inganta shi, fa aqallu ahwalihi, mafi karancin halayen shi husnul hadisi, hadisin shi ya zaman hasan ne. Wa qarista har inda tawaif min al-mut, wannan yana nufin akan galibi, galibi ba wai duka bane, akwai wanda Tirmidhi ya inganta masu rauni ne, akwai wanda dara kudini ya inganta da hakim ya inganta masu rauni, amma galibi yake magana. Wa qarista har inda tawaif min al-mutaakhirin idlaqu ismu siqa, hakika ya inganta a wajen jama'a da dama daga cikin malaman karshe suna idlaqin kalmar siqa ala man lam yujrah, ga wanda ba a raunana shi ba, ma atirfa'il jahala anhu, tare da kasancewar ba majhul bane. Wa hadha yusamma masturan, wannan shi ake kira da mastur. Wa yusamma mahillahu sirq, kuma shine wanda ake cewa mahillahu sirq, wanda gashi nan ba a raunana shi ba, amma kuma ba majhul bane, shine mastur, kuma shine wanda ake kira da mahallahu sirq. Wa yuqalu fihi shaykhun, kuma ana ce mishi shaykhun, yana da matsayin martaba ta sheikh. Wa qauluhum, wadansu in aka ce majhul, la yarzu minhu jahalatu ainihi, ba wai tila su bane zamanin shi karan kanshi ba a san ba wane ne ma kwata kwata. Fa in juhila ainihi wa haluhu, idan an jahilci shi wane ne kuma an jahilci halin shi, fa aula Allah ya tajju bihi, to mafi fici shine malaman hadisi bisa hujja da shi. Wa in kana munfaridu anhu bin kibaril asbati, idan ya kasance wanda ya kadaita da ruwaya daga gare shi, yana daga cikin manya-manyan tabbatattun hadisi, fa aqwali halihi, wannan mafi karhin halin shi ya karfafa. Wa tajibi mislihi jama'atun, jama'a da dama kuma suna hujja da shi, kana Sa'i ibn Hibban, kama al-Imam an-Nasa'i da al-Imam Ibn Hibban al-Busti rahimahumullah. Kenan wanda ya kasance ba a inganta shi ba, ba a samu inda aka raunana shi ba, amma kuma aka samu wasu manyan malamai kamar su Malik, Shafi'i, suna ruwaya daga gare shi, to kawai siqa ne. Wa yanbu'u ma'rifatu siqati, yana bubbugowa inda za a san siqat, ingantattun mazaji, tarikh al-Bukhari, tarikh na al-Imam al-Bukhari da tarikh na Ibn Abi Hatim da tarikh na Ibn Hibban da kitabu Tahzibul Kamal. Ibn Hibban duk da ya kasance yana da cikin mutasahil, shi ya tahi akan cewa duk wanda ba a san ba, ba a samu raunanawa, ba a samu ingantawa ba, gare shi kawai shi siqa ne a wajen shi, dan asali akan mummune da musulmai, kawai mutanen kirki ne. Ya tahi akan wannan, amma sabanin abin da jumhur suka tai, shi yasa yake samun tasahulanci. Kitabu Tahzibul Kamal na al-Imam al-Mizzi, shi ma ana samun, ana gane cewa wani siqa ne ko wani mai rauni ne, duka yana bayani. Wanda asalin littafin al-Kamal fi amr ma'rifati ar-rijal, wanda al-Imam Maqdisi yayi shi mai Umdatul Ahkam. Fasulun fasali na gaba, man akhraja lahu shaykhaini, wanda Bukhari da Muslim, shaykhan wanda Bukhari da Muslim suka huddo mishi, alaqi samain, kashi biyu ne marawaitin da Bukhari da Muslim sun huddo shi a cikin littattafan su, kashi biyu ne. Ahaduhuma, na farkon, ma hatajja bihi fil usuli, wanda suka yi hujja da shi cikin al-usul, suka kawo shi cikin al-usul wasanihi ma nabiyin man kharraja lahu mutaba'atan wanda suka wanda al-usul asalin hadisin sun bude babi shi suka dogara da wannan hadisin akan kafa mas'ala akan kawo hujja da wannan hadisin kamar muslim yana yawaita wannan ya ambaci hadisi na harko cikin babi sannan ya kawo mai bi misalin ya kawo al-shawahid wal mutaba'at to wanda ya kawo a cikin usulikin wannan wa haka zaman kharaja lahu mutaba'atan da wanda suka huduma a matsayin mutaba'a wa shahadatan da matsayin shaida wa itibarin da itibar yace fa man hita jabihi aduhuma wanda daya daga cikin bukhari da muslim yayi hujja da shi wa tukullima fihi kuma ka samu wasu sun yi magana akan shi sun raunana shi ma'ana yakunu al-kalam fihi ta'annutan to wannan magana akan shi shishigi ne raunana wannan shishigi ce yace wal jumhuru ala tawsiqihi jumhurul malamai sun tayi akan cewa kawo siqa ne fa hadha hadithu qawiyun wannan hadisin shi sai zamana qawiyin mai ƙarhi ne duk wanda bukhari da muslim suka huddo mishi to suka shi wannan bata ba aka duba zuwa gare ta matakar cikin usul suka huddo mishi wa taratan yakunu al-kalam fi talinihi wa hibzihi lahu itibar wannan lokaci wanda bukhari ko muslim ya huddo hadisin shi sai kaga raunana wata aka mishi tana da abun nura ana kallanta yace fa hadha hadithu la yanhadu an martabatil hasan wannan duk da wannan hadisin shi bai sabka yayi ƙasa da hasan ko wanda raunana wanda aka mishi matakar bukhari da muslim sun huddo shi ko cikin shawahid wal mutaba'at ne babu fasalin duka magana ce babu daga nan kuma sai zamana baban fasalin ya kare ko ba to bar shi mutai kawo mun tar da inda kuke yinku yace bai sabka daga matsayin hasan allazi ne samihi min adna darajati sahihi wanda muke ambatan shi yana ƙasa da matsayin sahihi fa ma fil kitabaini bihamdillahi rajulun ihtaja bihi al-bukhari wa muslim fil usul an kai inda kuke babu yace a cikin bukhari da muslim da godiya Allah a samu wani mutumin da sun yi hujja da shi cikin usulikin su ruwayatuhu da'ifa kuma a ce ruwaya shi mai rauni ce bal hasana aw sahihiya bal hasana ce ko sahihiya wa man kharaja lahu al-bukhari aw muslim yawa wanda bukhari ya huddo mishi hadisi sabanin nuskha ne ko muslim wannan wannan ce nuskha ce ta photocopy wannan kuma asalin littafi ne hadda sharhin shi wanda bukhari ya huddo mishi ko muslim cikin shawahid da mutaba'at fa fihim man fi hibzihi shay a cikin su akwai wanda har da shi akwai wani abu ma'ana tana da dan rauni wa fi tawsiqihi taraddud akwai cikin tawsiqin shi an yi kai kawo ba a samu magana daya ba yace fa kullu man khurrija lahu fi sahihayn duk wanda aka huddo hadisin shi cikin bukhari da muslim faqad qafaza al-qantara ya keta ragada fala yu'dalu anhu illa bi burhanin bayyin ba a karkacewa daga wannan magana ta su sai da hujjawa da take mai kwari huddo hadisin marawaici kawai nuni ne ga cewa mai inganci ne matukar cikin usul suka huddo yace na'am asahihu maratib haka ne sahihi ma hawa hawa ne wasiqatu tabaqatu siqatu suma mataki mataki ne falaysa man wasiqa mutlaqan kaman tukulli ma fi wanda aka inganta shi kwata kwata babu wanda ya raunana shi ba dai bane da wanda an samu su wanda suka raunana shi walaysa man tukulli ma fi su'i hibzihi wajtihadihi fi talabi kaman da'afuhu ba wanda wanda aka yi magana a cikin raunin har da shi da ba kamar ba dai bane da wanda ba a yi ba magana a cikin raunin har da shi da kokarin shi wajen neman ilimi kaman da afuhu kama wanda aka raunana wala man da afuhu wa rawu anhu kaman tarku haka wanda aka raunana aka ba dai aka yi ruwaya daga gare shi ba dai bane da wanda aka ce maturuk ne an bar hadisin shi kwata kwata ba mai kawo hadisin shi wannan shi karshe ne wala man tarakuhu kuma wanda aka ce maturuk ne bai zo dai ba kaman tahamuhu wa kazabu bai zo dai ba da wanda aka tuhuma aka kariye tashi fatarjihu yadkhul inda ta'arudu ruwayat yace tarjihi rauna irin jayis wa yana shiga a lokacin da ruwaya ta ci karo da juna in an samu ruhana in an samu rawi wanda ya kasance yana da martaba ta har da kololuwa kuma an samu wanda yake martaba ta har da ƙasa ƙasa to in an samu ruwayoyinsa sun ci karo da juna za a rinjayar da ruwaya wanda yake harda wa hasru siqati fi musannafin kal muta'azzir atattaru siqati dukkan su cikin littafi guda kamar abu ne wanda bai yi wa wadabdu adul majhulin mustahil kuma a harda ce adadin majhulai shi ma abu ne wanda yake mustahil bai yi wa yace fa amma man du'ifa aw qila fihi adna shay amma wanda aka raunana shi ko aka faɗi wata magana ko ilguntuwa ce cikin shi fa haza qara alaftu fihi muktasaran to wannan na riga na rubuta littahi akan shi wanda samaitu huna sa mishi suna al-mughni fi du'afa al-mughni mushi littahi al-imam az-zahabi fi du'afa wa basaddu fihi mu'allafan samaitu kuma na shinhuda bayani a cikin littahin da na sa mishi suna al-mizan al-mizan wanda ibn hajar ya mishi abun ne shi lisanul mizan fasulu wani fasali da bane cewa min sikata daga cikin amintattun marawaita allazina lam yukharraj lahum fi sahihain wanda ba a huddo hadisan su cikin sahihain ba khalqun akwai jama'a jiyawa minhum man sahaha lahum at-tirmidhi wa ibn khuzaimah cikin su akwai wanda tirmidhi da ibn khuzaimah sun inganta su da bisa cikin bukhari da muslim summa marawa lahum nasa'i summa cikin su wanda nasa'i ya rawaito wa ibn hibban wa ghayrihi ma da wasun su summa lam yudhaifhum ahadun sannan ba a samu wanda ya raunana su ba yace wa ta jahaula al musannifuna bi riwayatihim wannan masu mawallafan ibn hibban nasa'i ibn khuzaimah tirmizi sun yi hujja da su a cikin riwayoyin su da riwayoyin su cikin littattafan su yace wa qarqi da fi ba'dihim wasu ma a cikin sa ana cewa fulanu siqa fulanu sadu fulanu la ba'sa bihi fulanu laysa bihi ba'as fulanu mahilluhu sidq fulanu shaykhun fulanu mastur fulanu rawa anhu shu'ba aw malik aw yahya wa amsali zalika ka fulanun hasanul hadis wani a ce wani mai kyan hadisi ne ko a ce fulanun salihul hadis ko a ce fulanun saduqun insha Allah fa hazihi al-ibaratu kulluha jayyida dukkan wannan kalmomi aka faɗe su akan marawaci masu kyau ne laysat mudifa li hali shaykh ba suna raunana halin marawaci bane babu shi a wajen ku ne yace na'am haka ne wala muraqiyata li hadisi wala muraqiyata li hadisihi ila darajati sihhal kamila amma bus wannan kalmomin akai amfani da su bas kai martabar hadisin shi zuwa ga inganci cikakke al-muttafaqu alaiha da an yi ittifaqi akan ta yace lakin kasirun mimma zakarna sai dai mafi yawancin wannan ibarorin da muka ambata mutajazibun bayna al-ihtijaj bihi wa adami yana jayayya tsakanin ayi hujja da shi ko aqi wanda akai amfani da wannan kalma akan shi wata daga cikin su to wani lokaci zaka ga an yi hujja da hadisin shi wani lokaci kuma a bari wa qad qila fi jama'atin haqiqa an hada cikin jama'a da dama ana ce musu laysa bil qawi ba qawi bane wa hujja bihi an yi hujja da shi wa hazan nasa'i qad qala fi iddatin ga imamu nasa'i yana hada a cikin gurare da dama laysa bil qawi dan littafin al-imamu nasa'i yana daga cikin shi kuma mizar da yake da akan sauran kutubu sita al-kalamu ala ruwa magana akan marawaita jarham wa ta'dilan ya jarraha su ko ya inganta su yace wa yukharraj lahum fi kitabihi kuma ya huddo cikin littafin shi ya huddo hadisin su qala qauluna laysa bil qawi al-imam an-nasa'i yake cewa maganan mu idan mun ce laysa bil qawi laysa bi jarhin mufsil ba jarhi bane mai bata marawaici kenan nan shi da kanshi ya faɗa abin da yake nihi da laysa bil qawi ba ya da ƙarfi yana nuni ne ga cewa ba rauni ba ba mai rauni bane tsaka tsakiya ne wal kalamu fi ruwati zahabi yace magana akan marawaita ya hataju yana bukata ila war in tam zuwa ga tsantsani cikakke wa bara'at min al hawa wal maili mutun ya kubuta daga san zuciya da karkata babu san zuciya a ciki ko da ma aihin su yake da rauni bayyana a ciki wa khibratun kamila bil hadis da kuma kwarewa cikakka da ilimin hadisi wa ilalihi da illolin hadisi wa rijalihi da mazajan hadisi yace summa nahnu naftakiru ila tahrir ibarat at-ta'dil sannan mu muna bukata zuwa ga taci kalmomi na ta'dil da jarhi wa ma baina zalika da abin da ke tsakanin wannan min al-ibarat al-mutajaziba daga ibarori wanda suke masu jan juna summa ahammu min zalika sannan mafi muhimmanci ga wannan anna alama bil istiqra mu sani da istiqra itam bibiya wadda take cikakka abin da ake cewa istiqra'i mawallafin ba shi yace ba sharadi na kaza ne amma yadda aka ga aka fahimci mu'amala shi yake nunin cewa wannan kalmar yana amfani da ita ne a matsayin kaza yace urfu zalikal imam al-jahbiz musan al'ada wannan malami wanda yake gwarzo wasilahi da islahin shi wa maqasidihi da manhashi bi ibaratihi al-kasira da ibarorin shi mai yawa yace amma qaulul bukhari amma idan kaji bukhari yace sakatu anhu sun yi shiru akan shi fa zahiruha annahum lam ta'arradu lahu bi jarhin wala ta'dil kawa yana nihin malamai busu bujuro mishi ba akan busu jarraha shi ba busu inganta shi ba wa alimna maqsiduhu kuma mun gano manhashi bil istiqra da bibiya annaha bi ma'ana taraku yana nihin cewa an bar wannan marawaci ba a hujja da shi daga yace sakatu anhu bukhari yana nihin an bar marawacin nan ba a hujja da shi wannan bil istiqra ne ba shi ya faɗa bace ga abin da nake nihi amma isti'malat din nashi ayyuki da yake da wannan kalma akan marawaita aka gano haka yake nihi shine yake cewa kuma wajibi ne a san da istiqra da bibiya da sanin manhajin su akan jarh wa ta'dil wa kaza adatuhu idza qala fihi nazar hakanan al'ada bukhari idan yace fihi nazar bima'ana annahu muttahamun aw laysa bi siqa yana nihin an tuhume shi kuma ba siqa bane fa huwa indahu aswa ahal min ad-da'if a gurin bukhari in yace ma marawaci fihi nazar to yahi a ce mishi da'if ne rauni saboda yana tsantseni da rauna na giba wa bil istiqra yace kuma da bibiya sha'ani idza qala abu hatim idan abu hatim yace laysa bil qawi shi kuma yuridu biha anna hadha shaykh lam yaburghida raisul sabatul qawi yana nihin wannan marawaci da sifanta da haka bai kai daraja ta tabbataccen malami ba mai kwari wal bukhari qad yuliku ala shaykh bukhari ko yana idlaki akan malami yace laysa bil qawi wa yuridu annahu da'if yana nihin cewa mai rauni ne kenan na akwai bambancin da bukhari yace laysa bil qawi da abu hatim yace laysa bil qawi bukhari daga yace laysa bil qawi yana nihin mai rauni ne kawai ya ma mai rauni rauni an bar ma hadisin shi in kuma yace abu hatim yace laysa bil qawi shi kuma yana nihin hadisin shi ba tabbatacce bane ba mai kwari bane sosai amma mai inganci ne mu'min san makila anan ne aka ce tajibu hikayatul jarhi ya wajaba hikaya jarhi da ta'dili kenan abinda malami ya faɗa yace fulanun kazzab fulanun wadda ko fulanun da'if wajibi ne ka faɗi irin yadda ya faɗa dan in ka sauya mishi ibara shi tana iya bada wata ma'ana daban wanda shi ba haka yake nihi ba yace fa minhum nafsuhu hadun fil jarhi cikin malamai akwai wanda ran shi cikin malaman hadisi mai zahini mai kahini cikin raunanawa wa minhum man huwa mutadil akwai cikin su wanda yake tsaka tsakiya ne wa minhum man huwa mutasahil cikin su akwai mai sako sako fal hadu fihim mai wannan zahi a cikin su mai kahi ya haibun sa'idul qattan da ibnu ma'in da abu hatim da ibnu khirash da wasunsu dukkan su wannan suna da zahi dan sun rauna na marawaci ba a dogara da magana su zahi gare su sai an yi bincike wal mu'tadil fihim mai tsaka tsakiya cikin su ahmad ibn hanbal da bukhari da abu zur'a su wannan mafi yawaici abinda suka faɗa kan marawaci kawai haka ne da mutasahil mai sako sako shi kuma ka tirmizi kamar tirmizi da hakim da daraqutni shi kuma fi ba'dal awqat a wani lokaci dara kudini a wani lokaci yake cikin mutasahirin masu sako sako su kuma wannan in san inganta ba a amsa sai an yi bincike dan saboda mutasahilun ne wa kad yakunu nafsul imam fi ma wafaqa mazhabu yace yana iya kasancewa ran limami malamin hadisi akan abin da ya dace da mazhabin shi au fi hali shaykhi ko halin malamin shi al-dafu minhu ma kana bi khilafi zalik yahi tausasawa gami da abin da ke sabanin haka in ya zama na wani malamin shi ne zai hikaito sai ya fadi magana wadda take mai tabshi ba muguwan magana ba duk da yana da rauni dan ta'adduban ma a shekhi ko kuma ya kasance wani wanda mazhabin shi yake kai yana mazhabi na sunna ga wasu can yan shi'a to in zai hikaito maganar wanda yake mai rauni ne amma mutun ne wanda yake mai lazimta sunna to wannan sai ya fadi ibara mai tabshi amma nan shi'a ne zamanin mai kauce ma hanya sai ya fadi magana mai zahi akan shi yace wal ismatul anbiya isma dai ta annabawa ce wa siddiqin da siddiqai wa hukamul qisr da masu hukunci na adalci yace walakinna hadha ad-din sai dai wannan addini muayyadun abun karfafawa ne mahfuzun min Allah ta'ala an kiyaye shi daga Allah lam yastami ulama'u ala dalala malaman su mustabahduwa ba akan bata yana fasara hadisi ne yake cewa la tajtami ummati ala dalala al'umma ta bussu haduwa akan bata al'umma nan ana nihin malamai ba wai jahilai ba malamai bussu haduwa akan bata yace la amadan wala khada'an ko da gangan ko da kuskure fala yastami wa istinani ala tawsiqi da'if da wuya zaka samu mutum bi sun yi ijma'i akan ingantar da mai rauni wala atadi'u siqa ko kuma sa raunana wanda yake siqa ne wa inna ma yaqa'u ikhtilafin fi maratibil quwwa kawai inda suke samun sabani wajen martaba ta karhin wanne ya bashi martabar da ta wuce nan wani kasa da nan wani hakan aw maratibud da'af ko martaba ta rauni wal hakimu minhum yace mai hukunci a cikin su ya takallamu bi hasbi ijtihadihi yana yin magana ne daidai gurgudan ijtihadin shi wa quwwatu ma'arifihi da karhin sanin shi fa in qaddara khata'uhu idan an kadarta cewa yayi kuskure fi naqadihi wajen naqade mazaji falahu ajrun wahidan da lada daya wallahu almuwaffaq Allah ne mai bada muwafaqa dan saboda iya kokarin shi ba san rai bai yace wa hadha fi ma idza takallamu fi naqadi shaykhin wannan ko idan sun yi magana ne cikin naqadin wani malami ware da shay'in fi hibzihi wanda wani abu ya zo kan har da shi wa galadihi da kuskuren shi fa in kana kalamuhum fihi min jihati mu'taqadihi idan magana shi ta kasance akan aqida shi ne wata raunanawa akwai raunin shi akwai raunanawa da za a yi kuma ta dalilin aqida shi yace to wannan zai kasance alamaratib hawa hawa ne fa minhum man bid'atuhu galiza cikin su akwai wanda bid'a shi mai kabri ce tana iya ma hudda daga musulunci wa minhum man bid'atuhu duna zalik akwai wanda bid'a shi bata kai haka nan ba wa minhum da'i ila bid'atihi akwai wanda mai kira ne zuwa ga bid'a shi wa minhum al-kaf cikin su akwai mai kamewa wa bayna zalik da tsakanin haka yace fa mata jama'a al-gilza wa da'awa duk lokacin da ya zamana an samu bid'a ce mai kabri ko mai yana kira zuwa gare ta to jannibul akhzu anhu wannan nisanta amsa hadisin shi ake yace wa mata jama'a al-khifa duk lokacin da aka samu sauki bid'a mai sauki sauki ce wal kafu wanda bata huda shi daga musulunci wal kafu kuma da kamewa bai kira zuwa gare ta akhazu anhu zassa amshi hadisin shi wa qabiluhu kuma zassa amshi wannan hadisin nashi shi yasa a cikin bukhari yaka samu ruwaya ma ta ɗan shi'a rafida amma ba wanda suke rafida masu zagin sahabbai wanda kawai sun tahi akan fifita aliyu akan sauran sahabbai wanda wannan bai hana ya amshi ruwaya su kuma ba ma da awa suke akan abisu ka wannan maza kawai sun kudure abin su suna aikin su harkar gaban su wannan ana hudo hadisin su hatta a sahih al-bukhari yace falgizatu ka gulatul khawarij in an ce masu kabrin bid'a kamar ƴan wuce gona da iri na khawarij da jahamiyya da rafida ƴan shi'a wal khiffa bid'a mai sauki sauki ka tashayyu wal irja kamar ƴan shi'a at tashayyu da ƴan irja ƴan da murji'a nan abin da yabo mance ar-rafida sune masu kabrin bid'a ta shi'a suna zagin sahabbai suna kafurtar da su to wannan ba a ruwaya da gare su amma a zamanin harko mu zani cewa can in sun ce at-tashayyu shi'a suna nihin ka huwa min shi'ati ali yana daga cikin masu fifita ali ibn abi talib akan sauran khalifofi wannan bai kai mutun zuwa ga kahurci duk da kuskure ne na fahimta amma bai kai shi zuwa ga kahurci irin na wannan wanda ke zagin sahabbai yana cin mutuncin su yace wa amma man istahallal kadhiba amma wanda ya halitta ƙarya nasara li ra'ayhi dan ba da wannan nasara ga mazhabin shi ga ra'ayin shi kal khaddabiyya kama khaddabiyya fa bil aula raddu hadisi ta huskar da ta hidaya cewa shine abar hadisin shi kawai ba a amsa khaddabiyya suna ganin cewa in dai zaka kare mazhabinka akan abinda mazhabin da muke kai ko ƙarya kirkiro kace Allah ya faɗe ta ko annabi ya faɗe ta su sun tayi akan haka nan to wannan ba a amsa hadisin dan sun halitta ma kansu ƙarya qala shaykhu ibn wahab malamun mu ibn wahab yake cewa al aqaidu aujibat takfirul ba'd li ba'd aqidodi su suka wajabta wani bangare kafurta wani bangare aw tabdi ko abidi antar da wani wa aujibat al asabiyya yace kuma ta'assubanci ya wajabta wa nasha min zalika ta'an sai ya faru kuma ya taso daga wannan suka bi takfir da kafurta wa tabdi da bid'a antarwa wa huwa kasirun fi tabaqatil mutawassida yayi yawa gami da cikin tabaka ta tsakatsakiya minal mutaqaddimina gami da magabata kuma haka abin yake tahiya kullun zamani yana nisa wannan ta'assubanci da bata ƴan uwa da bata ƴan uwa musulmi tsakanin su yana yawaita ta yadda kai ya rabu wannan yana ga wannan kahuri ne wannan yana wancan ba daidai ba yake to haka nan abin can harko babu wannan abin ne yake ta ƙara yaduwa yace wallazi taqarrara indana annahu la yutabarul mazahib fi riwaya yace amma mu abin da ya tabbata a gare mu ba a nura da mazahib mazhabobi a cikin ruwaya hadisi wala nukaffiru ahlul qibla illa bi inkar mutawatir min ash-shari'a ban mu kafurtar da kowa daga cikin musulmi sai in yayi inkarin wani abu mutawatiri cikin shari'a abin da yake sananne ne babu shakku akan shi yayi inkarin shi zahabi yace sai wannan muke kafurta shi muke amsar ruwaya shi yace fa idza akbarna zalika idan mun nura da wannan wandan ma ilaihi alwara'u kuma aka gama da tsantseni wadabdu da harda wa taqwa da tsoron Allah faqad hasala mu'tamadu ruwaya yace to an samu madogara ta ruwaya yace wa haza mazhabu shafi'i wannan shine mazhabin shafi'i haisu ya kulu dan shafi'i yana cewa aqbalu shahadatu ahlul ahwa'i ina amsa shahada ta ƴan san zucciya illa al-khaddabiyya sai khaddabiyya da rawafid nan su wannan bid'a su mai kabri ce kahurci ne zalla qala shaykhuna malamun mu yake cewa wa hal tuqbalu riwayatul mubtadi fi ma yu'ayyidu bihi mazhabuhu shin ana amsar ruwaya dan bid'a dan ma akan in ya abin ya kasance abin karfafa bid'a shine yace fa man ra'a radda shahadatu bi tuhuma wanda yake ganin ana mai da shahada in an samu tuhuma lam yaqbal ba zai amshe ta ba dan ana tuhumar cewa zai goyi baya ya kawo ruwaya nan dan gyara mazhabin shi da fahimtar shi ومن كان داعية متجاهرا ببدعته وانده كسانچه مي دعوا ني مي بين بدعه شنه كرارا فليترك اهانه له فليترك ابرش كو اهانه له دون ملاقنتاش duka malaman hadisi in muna ji wa sana ambatar bid'a sana nihin bid'a ta janibin aqida ba bid'a irin wannan kanana ba wanda ake cewa wani dan bid'a ne wani dan kaza ne ba wannan abubuwan suke nihi ba su suna nihin bid'o'i wanda suka taso akan aqida wanda suna wasu sun tahi akan suna kahurta da su murji'a da khawarij da rawafid da sauransu dukkan su wannan malaman hadisi akan wannan suke magana yace wa ikhmadu li mazhabi to in ya kasance yana kira zuwa ga bid'a shi a bar hadisin shi ko mun gaskiyan shi dan wulakanta shi dan kuma binne bid'at tashi allahumma illa an yakuna indahu asrun tafarrada bi sai dai ho in yana da hadisin da shi ya kadaita da shi ba a samu shi wajen kowa fa naqaddimu sama'ahu minhu sai mu gabatar da amsa hadisin a wajen shi babu malamai masu adalci kamar malaman hadisi ko da abokin adawa ne matukar yana da wani ilimi a wajen shi zuwa kake ka amsa sai dai ho in ya kasance ilimin ya kasance yana sukar gaskiya wannan kuma zaka san cewa shi ya kirkira abin shi dan saboda ya soki gaskiyar yace yambagi ya kamata an yi tafakkara halul jarihi a binciki halin mai rauni ma amanta kallama fihi da wanda suka yi magana akan shi bi itibarul ahwa da nura da san zuciya fa illa halaka inhiraful jarihi idan ya bayyana gare ka shi wanda ya rauna nakin shi ya kauce mu hanya wa wajadta tawsiqal majruh kuma ka samu wanda aka rauna nakin yana da inganci min jiha ukhra ta wata hanyar daban yace farahta hasil bin manharif kada ka nura da wannan wanda ya karkace kin wa bi gamzi hilmu buham da kuma sukar dai wanda take ruhuwa wa illam tajid taswiq tawsiq al magmuz idan baka samu ba wannan wanda aka soka kin ba aka samu inda aka inganta shi ba fa ta'annithu ka ba abin da sannu wa tarafaq kai sassauta ka bincika da an yi soka da kai gaugawa yanke hukunci ta'anni bi da sannu a tarafuk sassautawa kala shaykhu ibn wahab yace malamin mu ibn wahab yake cewa min zalika na daga cikin wannan al-ikhtilaful waqi'i bainal mutasawwifa sabanin da ya samu tsakanin malaman sufaye wa ahlul ilmi zahir da malaman ilmi na zahiri faqad waqa bainahum tanafur an samu gudun juna tsakanin su au jaba kalamu ba'dahum fi ba'd wanda ya wajabta wasu suna sukar wasu a cikin su to sai ake daukar maganar wasu akan wasu malamai wanda suke na hakika malamai na kirki sun kasance a lokacin da sufanci ya baci mutasawwifa kin suna kawo abubuwa to an samu maganganu akan juna tsakanin su to a wannan lokacin ka samu wanda ya soki wani baza akan hadisi ake magana baza ka dauki ruwaya shi ba kan cewa wane ya soki wane matukar ka san cewa ga abin da ke tsakanin su yace wa hazihi gamza wannan suka ce wanda la ya khalus minha al alimul wafib illa al alimul wafib ba wanda ke kubuta daga gare ta sai malami cikakken malami bi shawahidi shari'a wanda ya san shawahidi na shari'a wala ahsaru zalika fil ilmi bil furu kuma bai takaice wannan ba kawai game da sanin furu'a ilimin fiqh kawai fa inna kaseera min ahwal al muhaqqiqina dan saboda diyawa daga cikin halayen muhaqqiqina min sufiyya daga cikin malaman sufanci la yafi bi tamizi haqqihi min batilihi fil ilmi al furu bayya iya bambancewa tsakanin gariya da gaskiya a cikin badinin lamari cikin ilimin furu'a balla budda min ma'arifa kenan kaga tun can harko bayan Allah nan suke da kasancewar sassan fadda da rishin neman karatu basu neman ilimi ka wannan abubuwan su ne suke tsaya suna tabata lokaci akan su yace balla budda min ma'rifatil qawaidul usuliyya bar babu makawa mutun ya san qawaid na asali wa tamyiz bainal wajib wal ja'iz ya bayyane tsakanin wajibi da ja'izi wal mustahil aqalan wa mustahil ada da wanda a hankali bai yiwuwa da abinda kuma a al'ada ne bai yiwuwa yace huwa maqamul khadir matsayi ne mai hadari iz liqaduhu fi muhikki sufiya dan mai suka a cikin masu gaskiya sufaye dakhilun fi hadis zai shiga cikin hadisi man adali waliyan faqad barazani bil muharaba shi yasa kamar da na taba fada ba ka yi yanke hukunci gaba ɗaya baka ce duk sufaye kaza a ko wanda suke na Allah ne sun takaita shi akan zuhud da wara akan a cikin malaman hadisi akwai malaman hadisi wanda suke mutasawwifa ne sufanci tatacce ingantacce daga ciki akwai Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullah babban malamin hadisi akwai sufiyatu ahlul hadis ina da bahasi wanda yake ya kai safaha 40 yana zanu malamai wanda malaman hadisi ne jigajigai kuma sufaye amma sufanci na Allah da Annabi kenan wannan in kace ka soke su ka yi gaba gari ka yi jami'i kace duk sufaye kaza kamar yadda muka cikin bahasi da ilimi yanzu baka ce duk kaza kaza ne in kana yin umumi ka yi ƙarya ko ka jawo ma kanka musiba in ka ji hudu wannan ka ga yam aman adali waliyan ka zagi wani waliyin Allah yace wa tariku li inkaril batil mimma sami'ahu min ba'dim tariku lil amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wanda ya bar wani abu da yaji daga gare su dan saboda cewa su sufaye ne to zai bar al amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa min zalika ana daga cikin wannan al kalam bi sababil jahl bi maratibul ulum yin magana dan saboda sababin jahiltuwa game da martaba ta ilimi fa yuhtaju ilayhi min al mutaakhirin aksar a cikin malaman karshe ana buƙatar wannan abu mafi yawa faqadin tasharat ulumul lilawail ilmun muka na magabata da yawa sun watsu wa fiha haqqun kalhisab a ciki akwai ilimin da ke gaskiya ne kamar ilmun lisai wal handasa da ilmun handasa gine gine wa dibbu da ilmun likitanci wa badilun akwai ilmi na ƙarya kal qawli fi dabi'at kamar faɗa akan dabi'a duk abinda a gani a ce dabi'a ce la musabbiba lil umur ba mai sabbaba lamurra an ga malamin murtala yayi masassala shi ya jayo dabi'a ce ta sa akwai abinda yake wai an bincika ba zancen cewa Allah ne ya jarrabe shi Allah ya sabbaba abin shine ilmu dabi'a sun dogara akan dabi'a ce mai yin komi wa kasirun min al-ilahiyat da diyawa daga ilahiyat wa ahkamun nujum da hukunce hukunce na ilmin tauraru yace fa yahtajul qadihu an yakuna mumayyizan bainal haqqi wal batil to ana buƙata mai suka ya kasance yana iya bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya fala yukafiru man laysa bikafir kay yakahurta wanda ba kahuri ba aw ya qabala riwayatul kafir ko yi garu amshur riwayat kahuri babu ne mai hatsari kahurtarwa da wannan da amsa wa minhu al-khalalul waqi a ciki kuma akwai tangarda mai abkowa bi sababi adamul wara idan saboda rishin tsantseni wal akhadh bit tawahum da amsa da tuhuma wal qara'in allati karta takhallaf da qarinoni wanda suna iya sabawa kawai dan kaga wani abu da tunani da wahami da tunanin cewa wani tana yiwa dan kaza ne wani tana yi kake amsar ruwaya cikin sha'anin hadisi to wata ran kai kuskure qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa azannu akzabul hadis zato shine mafi ƙaryar zance fala budda min al-ilm babu makawa game da ilimi wa takawa da tsoron Allah fil jarhi wajen suka marwaita li falisubatihi dan saboda wahala shine ijtima'u hadhihi shara'id falisubati ijtima'i hadhihi shara'id dan saboda wahalar haduwa wannan sharuda fil muzakkina a cikin masu tsarkakewa yace azuma khadrul jarhi girman jarrahawa da ta'dili yayi girma ba kowa bane ko cikin magabata yake jarrahawa da raunanawa me yasa dan saboda abu ne mai hatsari wanda yana buƙatar duk wannan sharuddan su cika ka san wannan abubuwan kuma ya zama akwai wara akwai gudun san zuciya ba zaka soki wani ba dan saboda ya saba ma san zuciyarka al-qara'il qarina abun da ke nuna halan da babu ne ga kuna rihe wannan da sau al-mu'talif wal mukhtalif ba aka muku ba na 24 al-mu'talif wal mukhtalif yace fannin al-mu'talif wanda hadadde kuma amma ya sha bambam yace fannin wasi'un muhimman fanni ne mai yalwa kuma mai muhimmanci wa ahamuhu ma takarrara mafi muhimmancin shi abinda ya maimaita waka sura kuma yayi yawa wa qadiyan dur amma ana samun wanda ya kasance nadir ne ka ajmad ibn uziyan wa abil laham wa ibn atash as-sanani wa muhammad ibn abadat al-wasil al-ijli wa muhammad ibn hubban al-bahili wa shu'aib ibn muharraj wallahu a'lam da su ire irin wa'annan ba su da soba ba su da wani suna mai irin nasu shu'aib ibn muharraj sunaye ne wanda daidai ku ne al-mu'talif shine fanni wanda ya kasance yayi ta'rifin shi shine khilaf al-ma'hud fi satmin hadha wa aslahu kama tara kenan wanda ya samu an samu marwaita ne sunan shi ya zo daya amma kuma ba mutun daya bane da sunan shi da sunan baban shi ya zo daya amma kuma ba mutun daya bane to wannan ma fanni ne wanda ake buƙatar shi sosai al-Imam Daraqutni yana da littafi guda akan shi Allah mashi rahama wannan shine darasin mu na ƙarshen wannan littafi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah